Okay, this is the audio score for the improvisatory section of Tanz Yiddelich in E Hijaz. Here are the different parts. The Sof Pasuk, the end of a phrase, goes. And the cue for it is. And when I play triplets in between, it means we do it again. And then there's a little nigun that we play in between improvisations that goes like this. Variation. Mistake in there. And then there's the tihai of the Sof Pasuk plus plus a new tihai. So that goes like this. Improvise and so on. Then there's a few little niguns that also lead into that same tihai. So here's the first one. Here's the second nigun. And so on. And here's the last one. It goes. I stuck in a triplet there, but I'll play it straight first. Sometimes triplets. Or. So on. Okay, and here's the thing, the big tihai that happens at the end of the trading eights and fours and twos with Shmuley. So we just went da 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 da